Sauraron tauraron ɗan wasan fim ɗin Amurka kuma fitacce a Hollywood wanda kuma ke bayar da agaji a faɗin duniya Morgan Freeman da cin zarafin mata. Yanzu haka cikin mutane 16 da suka yi magana da kafar yada labarai ta CNN, mata takwas sun tabbatar da cewa ya ci zarafinsu tun daga lokacin da ya fara sana'arsa ta fim, kuma shaidu takwas sun tabbatar da aukuwar wannan lamari. Da umarni ta ce a shekarar 2015 ta yi aiki da Morgan Freeman yayin da ake shirin wani film na bandariya da ya fito a ciki da ake cewa Going in Style. Ta ce Morgan ya yi ta cin zarafinta, inda ta zargi Freeman da taba ta bace ɗaya ba kawai ba tare da izininta ba, kuma ya sha yin furuci kan shigar suturarta da kuma yanayin surarta. Ta ce akwai wani lokacin ma da yayi kokarin cire min sketch dina, yana tambaya ta ko na sa pants, amma bai samu sa'a ba. Nace masa ya bari, sai ya furgi ta rasa abin da zai ci. Wata producer a wani film din da aka shirya mai suna Now You See Me a shekarar 2012 ta faɗa wa CNN cewa Freeman ya sha yin magana kan surar su, ya sha faɗa musu cewa su daina saka riguna da za su nuna surar su, ma'ana har su saka kaya masu tsini. CNN ta nemi jin ta bakin shahararren ɗan wasan akan jerin zarge-zargen da ake masa, amma bai ba da amsa ba. Wani mai ɗaukar rahotannin Hollywood ya yi ƙoƙarin samun Freeman amma ya ci tura.
Bam bam, must be just playing, did on dam, cause we are staying in this room, and we not stopping, did on dam.